sensitive. I must have seemed when he told me that he loved me. How unmoved and cold I must have seemed when he told me so sincere. Could I just turn and stare in icy silence? How was I to say? But what can you say when a love affair is over? Now he's gone away and I'm alone with that memory of his sad eyes, vague and drawn and sad. I see it still, all his heartbreak in that last look. Why he must have asked, did I just turn and stare in icy silence? But what was I to say? What can you say when that love affair was over?
Da 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 da
he's gone away, and I'm alone with that memory of his eyes, just fake and drawn and sad. I see it still, all his heartbreak in that last look, and why he must have asked, why did I just turn and stare in icy silence? But what was I to do? What can you do when a love